dan wasan baya na kasar Ghana babbar Ahmad na tattaunawa da wani clubin Premier League game da yiwuwan yin transfer din sa gabanin kaka mai zuwa. Duk bangarorin biyu sun nuna sha'awa kuma ba da jimawa ba za a kula yarjejeniya yadda Ahmad zai koma wannan sabon club ya soma aiki kan ainihin kakar ta soma a makon farko na watan Agusta. Rahman da har yanzu dan wasan Chelsea ne kuma yana karkashin yarjejeniya da clubin din na Premier har watan Yunin shekara ta 2024. Chelsea a ɗaya bangaren ta nuna cewar dan wasan ba shi cikin shiryenta kuma ta saka shi kasuwa. Chelsea za ta tabbatar da transfers zuwa clubin in Rahman nasu kuma yana ganin ya dace. Yanzu haka kudin Rahman ne €2.2 million wanda yayi kasa da €20 million abin da Chelsea ta biya lokacin da ta saye shi daga Osberg cikin shekara ta 2015. Ranar Alhamis 28 ga watan Yuli Black Gallery in kasar Ghana za su bar birnin Accra don zagaye na biyu na wasan samun gurbi na zakarin kasashen Afirka inda za su fafata da Genius Quarrelsome in Benin. Kocha na Walker zai shiga wasan zagaye na biyu cikin kwanciyar hankali ganin ci uku da nema da sun kai wa abokan karawarsu a ranar Lahadi a filin wasan kwallon kafar Kipkosa. Dan wasan gaba na House of Oak Daniel Afrebani ya bude raga wa Ghana cikin mintuna na 25 kan Muhammad Al-Hassan da ke buga club guda da shi ya kara bayan minti na 4. Bayan an dawo daga hutu captain din Ghana Glasson Awuku ya karkare su inda kasar Ghana ta samu ci 3 kasar Benin na nema. Mai koyar da Black Stars wasa coach Otto Addo ya ce sabbin 'yan wasan Black Stars na hangin gaba da gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 a kasar Qatar kenan wata dama ce suka iso gare su na bugawa Ghana. Wasa coach din na Ghana ya ce 'yan wasan masu tinkaho da kasancewarsu 'yan kasa biyu na da burin yin amfani cikin gasanni da yawa da sun ka hada da gasar cin kofin Afrika karin halartar gasanni na cin kofin duniya da kuma fafatawa na samun gurabu. Ana ta daya ikirarin 'yan wasan biyar da iyayensu gangana ne suka haife su a Turai za su yi amfani da damar gasan cin kofin duniyar da za a yi a kasar Qatar yayin da suka sahali makomansu ga zakarun na Afirka karo na kusa. Hukumar kwallon kafar Afirka CAF a takaice tana shirin dakatar da wasannin neman gurbin shiga gasan cin kofin na Afirka na shekara ta 2023 zuwa watan Satumba. Dan wasa CAF Dr. Patrice Musupi ya bada sanarwar dakatar da gasan karshe bayan wani taron kwamitin zartarwa da an kai a birnin Rabatin kasar Morocco. Dr. Musupi ya bayyana cewar lalacewar yanayi a kasar ta Afirka ta Yamma ya bada gaddamawa ga ra'ayin sake tsara gasar cin kofin na Afirka na shekara ta 2023 zuwa watan Janairu shekara ta 2024. Da wannan muka iso karshen labarin wasannin na yau. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.